plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite. Da 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 da
Heating and all, the load, and I'm about to blow like a tire. fun with me.
Fun with me.